gaba da fafatawa da ake yi a ɓangaren gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai na shekara 2018 zuwa 2019 a matakin wasan rukuni zagaye na uku a ranar Talata da gabata. Kungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United na ƙasar Ingila ta sha kashi a hannun Juventus na ƙasar Italy da ƙwallo ɗaya mai ban haushi. Dan wasan Juventus Paulo Dybala shi ya jefa ƙwallo a cikin mintuna na 17 da fara wasan kafin tafiya hutun rabin lokaci a ragan Manchester United. Roma ta lallasa CSK Moscow da ci 3 da nema. Shakhtar Donetsk kuwa Manchester City ne ta lallasa ta da ƙwallaye 3 da nema. Sai Ajax ta doke Benfica da ƙwallo ɗaya mai ban haushi. Har ila yau a sauran wasannin da aka fafata kuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Hoffenheim sun yi canjarar 3-3 tsakaninsu da Lyon. Young Boys a gida sun tashi kunnen doki 1-1 tsakaninsu da Valencia. Ex-Eton ta sha kashi a gidanta inda Bayern Munich ta bi ta har gida ta doke ta da ƙwallo 2-1. Real Madrid a gidanta ta samu nasara akan Victoria Pilsen da ƙwallo 2-1. Dan wasan gaba na Real Madrid Karim Benzema ne ya fara jefa ƙwallo a ragar Victoria a cikin mintuna na 11 da fara wasan. Sai kuma Marcelo inda ya jefa ƙwallo ta biyu a cikin minti na 52 bayan dawowa daga hutun rabin lokaci. Daga bisani Victoria Pilsen ta farke ƙwallonta ne a cikin minti na 79 inda aka tashi a wasan 2-1. A yau za a ci gaba da fafatawa a sauran wasanni. Da misalin karfe 5:55 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chadi, PSV za ta karɓi bakuncin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham, sai kuma Club Brugge suna tare da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Monaco. Har ila yau da misalin karfe 8 na yammaci kuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona na kasar Spain za ta kece raini ne tsakaninta da Inter Milan na kasar Italy, sai kuma Borussia Dortmund za su karɓi bakuncin Atletico Madrid. PSG na kasar Faransa za su fafata da Napoli. A can kasar Ingila kuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool za ta karɓi bakuncin Cravena, sai kuma Lokomotiv Moscow da za ta kece raini tsakaninta da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta FC Porto, inda za a buga wasan a can kasar Rasha. Sai Galatasaray za su farje gumi tsakaninsu da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Schalke 04. Iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin VOA. Huta lafiya.